We teach naturals to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, you can have hair, but not natural hair. You should aim to have silky hair, bone straight hair, otherwise you won't be pretty. Because I am female, I am expected to conform to beauty. Caucasian long silky, not nappy hair. Always keeping in mind that beauty is the most important. Now beauty can be a source of joy and love and confidence. But why do we teach girls to aspire to Western beauty? And we don't teach them to love themselves. We raise girls to see each other as competitors. Not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. We teach our girls that they cannot be beautiful beings in the way that they are. Natural. Embracing our God-given beauty in its purest form.
Dum, da 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 da